kafin haka akwai tambayoyi kamar da ba za mu yi amsa gaba ɗaya ba, amma kaɗan daga ciki. Wannan yana tambaya ne a mishi bayani dangane da tsarin zakka a musulunci. Wannan ya shirya kenan. Wai ka bada guntu-guntu ko ka ba mutum ko da yawa ko menene a dunkule, wanne ne yafi? Ako ku za ku yi amsa nan tambaya. Da bada kaɗan-kaɗan, da bada da yi maka unguje, da yi maka dumbuje, wanne yafi? Kun san unguje ko? Ungo je, so da ka sake dawowa kenan. Amma dumbuje ba za ka dawo ba, sai ma sai da ka taimaka wani. Ba ku san wannan Hausan ba ko? Wannan Hausan na jita bakin dan masanin Kano, Allah ya jinkai shi da rahama. Allah ya ji Yusuf mai tama Kano, mai tama Sule. To dangane da tsarin zakka dan uwa, ai abin da ya kamata. Ba a so ya zanto akwai wani da na sani yana ba da zakka 500 za a yi layi kusan daga nan zuwa bakin cross. Ga ƴan agaji da bulala suna gyara layi. Hakan ai wulakanci ne wannan abu. Kwarai da gaske, 500 mata kuma su yi layi da waɗanda masu rauni da sauransu. Aga wannan wulakanci ne ai. An fi so da ka ba mutum abin da zai amfane shi, abin da aka fi so ka bayar da yawa. Amma a yanayi da ake cikin mu na mabukata sun yi yawa, to ba za a iya irin wannan ba. Misali za ka fidda zakar miliyan ka ba mutum 2, abu ne mai wahala a yanzu. Allah laƙalla ka ba mutum 20 ko mutum 10, 50-50 ko 100-100. Amma ka ba mutum 2,000, to mai zai saya ko sai da kunu komi? A wurin mai shayi sai kashe wannan abu, ba abin da zai mishi. To an fi so ka yi abin da mutum zai ji daɗi cikin ranshi. Wannan dai shi ne abin da malamai suke cewa ba sai an yi dogon bayani ba. Wani na tambaya game da saki uku. Ya yi saki uku a kalma ɗaya, ko ya ji wasu malamai sun ce ba ta yi ba, na san kuma ka ji waɗansu sun ce ta yi. Yanzu kai wannan ɗin kake so a gaya maka, idan ka sake matanka saki uku a kalma ɗaya, duk kotun da ka ji a Najeriya aurenka ya mutu sai ta sake wani aure. Saboda duk kotunanmu na musulunci suna aiki ne da mazhaban malikiya. An gane ko tun lokacin Turawa kuma har yau, a tun lokacin Shaudan Fodio Akwon, ba wata lokacin Turawa ba. Tun lokacin Ibn Fodio, mazhaban malikiya muke a West Africa, inda na fadaran nan, da kuma arewacin Africa su Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, da wasu yankuna na kasashen duniya, da kuma Central Africa, Cameroon, Chadi, da su Central African Republic, irin su Gabon da makamantansu duka, inda musulmanmu suke da Sudan, duk malikiya yake. To saboda haka duk kotun da zaka je auren ka ya mutu, hatta tanki hazo wajen gairahu, yau sai ta sake wani aure ta dawo. Kuma kar ka dauka waɗanda suka ce sakin yayyu ko waɗansu ne waɗanda ba su san menene ilimi ba. Shine fatawarsu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da dama daga cikin sahabbai. Kuma wannan shine fatawar mazahibul arba'a gaba daya, da Imamu Abu Hanifa, da Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad. Mazahibul arba'a gaba daya jamhurin malamai, tun daga sahabbai, tabi'ai, tabi'u tabi'ina, shine ainihin fatawarsu. An gane ko? Saboda haka Sayyidina Umar da suka sa wannan dokan, ai saboda a daina wasa da saki din ne. Saboda haka wannan fato ita za mu ƙara baka, ka rike matanka da alkhairi, in ba haka ba ka sake ta aka je kotu ba alƙalin da zai dawo ma da ita, hatta tanki hazo wajen gairahu. Duk fato wanda take alaka da kotu kuma muna ba da fatawar malikiya ne insha Allah. Sai wani na tambaya dangane da sallan tarawihi, masu yin raka'a hudu a jere su yi sallama daya, su kare raka'a hudu su yi sallama daya, haka kuke ko aramu? Sannan ina Abu Fazal irin naku kenan. A sana'a raka'a uku nan ma a jere a yi sallama daya, raka'a 11 dai zama uku. Wai shin wannan hakan da ake yi ya tabbata ko menene a sunna? Kwarai ya tabbata. Cikin hadisin Nana Aisha, akwai Abdurrahman bin Abi Salamata ko Abu Salamata bin Abdurrahman, ya tambaye na Aisha dangane da sallan manzon Allah alaihi salatu wassalam, da ta bashi labari ta ce na raka'a 11 yakan ni hudu ajere in zama guda daya. Tace fala tasal an husnihinna wa tulihinna, karka tambayi kyawun sallan da kuma tsayin sallan. Idan ya raka hudu ya huta ya sake hudu, ya huta ya sake uku, ajere zama guda daya. Wannan ya tabbata. Akwai kalolin sallan tarawihi wajen guda tara da annabi. Ina fata an gane wannan, muka sani kala biyu ne, da ayi raka'a biyu ayi sallama har ayi raka'a goma, a zo a shafa'i da wutiri raka'a sha uku. Akwai kuma wannan mai raka'a hudu a jere, raka'a hudu a jere, raka'a uku a jere, yawanci biyun nan su aka sani. To akwai sauran guda bakwai kuma duk sun tabbata annabi yayi sallallahu alaihi wasallam. Annabi kan caccanja ne saboda nishadi. Ina fata an gane wannan shine hikiman, kamar yanda malaman ilimi suka yi bayani. Wannan suna salla da limamin su, an yi raka'a hudu, an yi tahiyya sai ya miƙe, ba sai ina zai je ba. Kun gane ko yanzu limamin ne ya fita a giya yanzu. Sallar azhar an yi raka'a hudu, an gama tahiyya, madanin ya sallama sai ya miƙe zuwa ta biyar. Sai ya ce to wasu ya za su yi? Za su yi sallama ne ko za su jira shi ya dawo? Bi halatta ku yi sallama ba, bi halatta ku bi shi ba. Idan liman ya miƙe zuwa raka'a ta biyar, kai ka san kana da yaƙini raka'a ta biyar aka tafi. Idan ka bi shi sallan ka ya ɓaci, sallan ta ɓaci completely, kai taka. Duk wanda ya bi shi zuwa raka'a ta biyar kuma yana da yaƙini raka'a huɗu ta cika cin, ya bi liman shi sallan shi ta ɓaci. Za ku zauna ne ku yi ta masa subhanallahi har ya dawo. In ya yi taurin ka ya ƙi dawowa, ku rabu da shi. Ya ƙara raka'a ɗaya shi ya gyara, sai ya dawo ya tahiyya, ku ce liman an ƙara raka'a ɗaya. Saboda ka dole ya sujjadan a menene ba'di. A takaice dai dole ma in kowa bai tashi ba zai dawo. In dai aka yi subhanallahi dole liman yana sauraron mutane. Ban ma taɓa ga limamin da ya taurin kai ba. Gaskiya. Saboda haka shi a tsammanin shi tahiyyan farko aka yi. Ya manta zama biyu aka yi. Saboda haka haramun ne ku bi shi, kuma haramun ne ba a riga liman sallama. Kuma dole ne ku jira a fahimci juna da liman. Liman ya dawo ya zauna ya yi sallama, sannan ku yi sallama. In ka riga liman sallah, nan ma sallan ka ta ɓaci. Kafin mu shiga akwai tambaya kamar haka, ko tambayoyi. Mai tambaya na farko yana cewa dangane da abin da shafi sahun sallah. Sahun sallah ana haɗa ƙafofi, sannan ana haɗa kafaɗa. To sai ya ce a haɗa ƙafofin a matse shi ne daidai, ko kuma dai a haɗa sun kawai su haɗu? Ban gane ko kun gane tambayan ba. Akwai waɗanda he sun matse ka sosai, ka ji cewa lallai ana sahu. Wannan daidai ne ko kuma dai a ba sai an matse ƙafofin ba? To kai daga jin wannan matsewan ka san ba sunna bane ba. Babu matsewa cikin addini. Ma ja'ala Allah alaikum fi dini min harajin millati abikum Ibrahim. Galibi mutane sukan wuce gona da iri ne wajen abubuwa. Ina fata an gane. Na farko dai, hada sahu a sallah abu ne da shari'a ta kwadaitar sosai cikin hadisi da yawa. Annabi bai makabbarta sallah bayan an tada iqama sai ya tabbata sahu ya hadu. Zai ta maimaitawa da ruwayoyi daban-daban. Sawu sufufakum kaza 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 da irin wadannan ruwayan. Yakan ce fa inna taswiyata sufufi min tamamis salati, ko min iqamis salati. Sannan akwai wanda ke cewa ko ku daidaita sahunku, ko Allah ainihin bambanta tsakanin zukatanku. Duk waɗannan kwadaitarwa ne akan cewa a haɗa sahu. To malamai sun tattauna shin haɗa sahu wajibi ne ko sunna ce mustahabbiya. Jamhurin malamai, in muka ce jamhur muna nufin majority, mafi yawan malamai sun tafi akan haɗa sahu a sallah sunna ce mustahabbiya. Bai cikin sharuɗa na karɓan sallah, bai cikin rukunai na sallah, bai cikin wajiban sallah da sauransu. Abu ne da shari'a ta kwadaitar, kuma sunna ne mustahabbiya, amma ba wajibi bane ba. An samu kaɗan minority cikin malamai da suka tafi akan cewa wajibi ne. Kun fahimci wannan abin da ke? Amma har wanda suka ce wajibi ne din, ba su ce in aka yi sallah sahu bai haɗu ba sallan ta ɓaci. Ina fata kun fahimci wannan abin da kyau. A takaice dai abu ne da ake so a haɗa sahu. Menene haɗa sahu? Shine haɗa ƙafofi da kuma ainihin kafaɗu. Amma a matse din nan, wannan ba sunna bane ba, kawai wuce guna da iri ne. Shi wani ustazu in ba yayi ya ban matse ku ba, kaga yana ta ware kafan shi shi ka yana kakkarwa kamar mai aljanu wudu yana cikin sunna wai ina fata an gane wallahi wannan ba daidai bane ba kuma ko ne hada sahu da ake madadin sahu a ce mutum 10 ya kamata su tsaya sai mutum 12 su shiga sai ga an yi haka wancan ma yayi haka to wannan kuma ya zama shirme kenan shi sallah nan dinka duk alqibla ake so ya kalla to idan kai haka kana kallon wani wurin da ba alqibla ba kenan ina fata an gane to duk waɗannan wuce gona da iri ne irin namu har kuma aje a saba wa sunnan da ake nema ai to gaskiya ƴan uwa kiyaye ba a so a matsu in za a matsu a sahu ma wani ya fita musamman wanda ya shigo daga ba a ce ya ustazu yi hakuri kama kara kuma sahu na biyu a bar mutane ya zama sun miƙe sahu kawai a hada shi amma a takura mutane kaga wani matashi fa ya matse wani tsoho wani yana cikin sunna wai a ba wani irin sunna ne wannan a takaice dai gaskiya wannan matse kafofi da ake din a kawai tashaddud ne tsanani ne da wuce gona da iri Allah ya sa mu gyara sai wannan yana tambaya dangane da kunut da ake yi a na witiri da kuma na nawazir kunut na witiri shine da wanda ake lokacin tarawihi a raka'an karshe liman addu'a ana cewa amin kunutun nawazir kuma wanda ake a sallan farilla in wani abu ya faru a ce a ci al-kunut duk da yanzu dai an daina ina fata an gane tunda malamai sun shaida sun daina al-kunut su talakawa su mutu amma da an yi ci al-kunut a masallatai ina fata an gane to ya kamata a gyara a yanzu aka fi ma bukatun al-kunut a masallatai halin da muke ci na insecurity da bakin talauci da tsananin rayuwa da matsaloli da bad leadership duk ana bukatun al-kunut ta ma an yi shiru dai muna jira a fidda fatawa so sai yake cewa a ina ake yin su to wasu malamai sun ce kunut na witiri akan yin shi ne bayan an dauko daga ruku'u kunutun nawazil kuma kafin a tafi ruku'u wannan shine abin da galibi zaka ji malamai suna faɗa amma ɗaya daga cikin manyan malamai a yayi maganganu cewa kowanne ana yin shi a ko'ina wannan kuma shine ra'ayin ɗaya daga cikin malamanmu ko da anan a Najeriya Dr. Bashir Al-Furqan shi yana da ra'ayin kunutun nawazil da kunut na witiri dukkan su akan yi su kafin ruku'u ko bayan ruku'u babu wani dalilin cewa wannan ga inda ake duk wanda ka yace yayi naji yayi wannan fatawan kamar shekara 6 da suka wuce naji wannan abin daga bakin shi kuma hadisi fil din shi ne abin da ya karanta kenan to wannan yana tambaya wai me bambancin farilla da wajibi je wani ya yi tsaki irin tambayar ma ba ta dace ba ko to shi akwai abin da ya sa ya tambaya kila ya karanta ne kila ɗalibin ilimi ne a wajen malaman ilimi sun tattauna akwai bambanci tsakanin alfardu da alwajib a wajen jamhurin malamai min al-malikiyya shafi'iyya hanabila Ahmad ibn Hanbal da dai galibin malamai sun ce farilla da wajibi duk abu guda ɗaya ne amma Abu Hanifa yace ba ɗaya bane ba suna da bambanci kila shi yasa ya tambaya amma Abu Hanifa ne ke da wannan ra'ayi har wani mai baiti ma yana cewa wal fardu wal wajibu zu taradufi wa malan umanu ila takhalufi yace wa wal wajibu wal fardu zu taradufi abu ne guda daya yace wa malan umanu amma ni uman ibn bashir shine Abu Hanifa sunan shi kenan wa mala ya karkata ila takhaluf cewa suna da bambanci shi a wurin shin aka ce abu farilla ne shine abin da ya tabbata da ayan qur'ani ko da hadisi mutawatiri ina fata an gane abin da ake ce wajibi kuma abin da ya tabbata da hadisul ahad yawa an koma qat'i thubuti da zanni thubut wannan matsalan fa akwai ta alinta da bai sanmu da shekara 2000 ba kun fahimci wannan abin da kyau mu Najeriya ne idan matsala ta taso ba a tinkaran ta yanda ya kamata amma ba wani sabon abu bane ba hadisul mutawatir hadisul ahad duk akwai shi a littattafai tun ba a kafa Najeriya ba sab tun musuluncin ma bai zo nan ba sanmu da shekara 2000 akwai nan shekara 2200 ne wuce na biyu qata'i thubuti da zannin thubuti akwai su a littafai ba wani samun abu bane aka kawo illa iyaka kowa da yanda yake kallon abu inda kawai ake da dan sabani da shi professor shine watakila ya samu zarar cikin maganar shi qata'i thubut ba mal zannin thubuti ba suna nufin wai ko bai tabbata bane ba a ana nufin daga 51 zuwa 99 amma ba 100% ba wannan akwai shi a cikin littafai kun gane ko kun san muka tashi magana kuwa adalci muke mishi shi duk wanda duk maganganun nasu kuwa na da dalili shi kuma kuwa da inda ya kalla shi yasa Dr. Jamilu Zarewa ya yi wa matsalan adalci da ya tashi magana har wasu ma suna jin haushin shi sai ba a so ka faɗi gaskiya a aka goyi bayan inda muke to kuma haka musulunci yake ba wani lokaci kuma zaka samu malami mai ilimi ne sai ya raddi a cikin fushi sai ya kuskure shi ma akwai abin da ya karanta wannan fushin sai ya sa ko ya manta da shi ko ya kawo shi illa iyaka kawai akwai ni babban malami da muke magana da shi kan matsalar nan yace shi kawai abin da bai ji dadin shi ba gaba daya a halin da ake ciki ba lokacin tattauna wannan matsalar bane ba sai lokaci ne da masu karanta hadisi suke ta yawa to bai kamata ya kawo maganan ba amma abin da ya faɗa din karantawa yi ba shi kirkiro shi kuma Allah ta tafi ahlus sunna kun gane ko alai halin da mu Najeriya sai dai Allah ya sai yanda muke siyasar mu haka muke so mai da musuluncin mu ma inda muke da matsala kenan bambancin ra'ayi bambancin kungiya bambancin wane ne yanda ka san bambancin APC da PDP ga SDP kuma ta taso ita ma Allah sauke wannan ce me bambanci tsakanin salatul ishraq da salatul duha salatul ishraq ita ce idan mutum ya zauna a masallaci bayan sallar asuba yana ta wuridi har rana ta fito sai ya tashi nafila raka'a biyu ita din ce kuma sallar walahan ba su da wani bambanci ana gaya mata salatul ishraq saboda kayi ta ne lokacin rana ta fito al ishraq amma ita ce dai salatul duha ba wani abu bane sabo idan kai wannan baka bukatar sallar walaha kuma ina fata an gane lokacin walaha na farawa ne kuma daga fitar rana da minti 20 daga nan har zuwa kafin sallar azhar da minti 10 a minti 15 ba ina nufin kiran sallah ba shigan lokaci ka san shigan lokaci daban lokacin da ake kiran sallah kuma daban ina ga ya kamata mu tsaya anan sun ci karan mai ce gaskiya ka yawa sun ci mana lokaci da yawa wallahu ta'ala ala wa alam zamu shiga kai tsaye zamu tashi kan aya ta 90 daidai cikin wannan suna mai albarka suratu Taha mai Allah yace kafin akwai tambaya kamar haka wani yace lokacin suna yara ana ba su tarihi dangane da Fir'auna cewa shedan ya taba marin Fir'auna in ba na abin nan ba ya taba dukan Fir'auna abun da yasa kuma fir'ashi kanshi shedan bai ji dadin ba fir'auna yace shine Allah shedan yace kai kafi ne iskanci an gane ku menene gaskiyan wannan tarihi akwai wani hadisi ne akai amsa shine babu malamai na tarihi a qissas suna kawo tarihi da yawa na fir'auna ababe da suka faru wannan babu aya babu hadisi akai wasu ko ba sai inganta ne ma daga wajen littafan yahudawa ba balle mu ce musu isra'iliya wanda ya halatta arwaito su a wasu kisso shine waɗanda ba su da sanadi ta ko'ina hatta a cikin isra'iliyat an ce akwai lokacin da shedan din ya samu fir'auna yace ka yalla akwai kai fa kafi ne tsiyafa yanzu kai ne Allah yace kware da gaske ne Allah ya wanka mishi mari yace duk iskanci na ni ban ce ni ne Allah ba to wannan tarihin mu ma mun sha jin shi amma gaskiya yafi kama da tazo mu jita ai duk iskancin da wani halitta zai shedan ne yake jan shi shine oga an gane ko shi ya zuga fir'aunan kace kai ne Allah to dan me zai mare shi kuma dama shi ya zuga shi shi kuma yadda dan duk abin da zaka yi shedan dadi zai ji ko da kafin shi rashin mutunci wannan kuma yace shine yana jan sallah matsan shi na liman ya halatta ya karanta aya ya samu wakafi misali sai ya ruku'u ya raba ayar bai ka ayar har karshe ba ya raba ayin biyu ya halatta gaskiyar magana bai halatta ba an gane ku wanda ka dauko aya gajeriya in ka karanta fatiha qul huwallahu ahad kai ruku'u sallata yi dan aya ce cikakkiya saboda kai ne shugaba masu sauri an gane ku amma ce ka ce qul huwallahu kai ruku'u bai zama jumla mufida ba jumla ma ba da cika bai zama sentence ba ina fata an gane ko kuma ka ce ahad kai ruku'u ko ka ce allahu kai ruku'u bai ba dole a samu aya cikakkiya wanda shi da duk abinda malaman fiqhin musulunci suka ce fatiha shine wajibi bayan fatiha ka karanta duk abin da ya sawwaka daga aya ɗaya abin da ya sama wata rana an tambayi Sheikh Abdulaziz bin Baz rahmatullahi alai akan wani littafi shi mai ban kaye da nake karantawa wani ne rubuta tarihin bin Baz to sai aka tambayi Sheikh bin Baz aka ce da shi me hukuncin mutun ya karanta ayatul daini idza tadayantum bidaini aya mafi tsayi a Qur'ani gaba daya shafi guda ne kuma aya daya ko a karatun mu na Allah sunni ne guda ina fata an gane ya halatta araba ta biyu kaga wannan tambayar it makes sense dan aya ce mai tsayi rabin shafi sai bin bas sai shiru yace samitu huli awwal marra tambayar ma bai taba jinta ba tunda yake sai yau sai yace wasu dalibai ne su binciko mai hukuncin wannan abu amma sai yace arju Allah ya kula bihi bas ina fatan a ce ne babu wani laifi saboda tsayin ayan kuma za ka yi samun jumla cikakkiya ka tsaya an gane ko amma dai bada amsan yace arju yana fatan kaga yana bai da yakini kenan ko yana tsammani ya zama babu laifi amma aya haka ka dauko ta ka raba ta gaskiya malamin fiqh musulunci ba su yi wannan fatawan ba akwai da min tambaya game da hukuncin yan fim kan wani abu gaskiya har yanzu ina bincike akan wannan matsalar ta kai kwana uku saboda karancin lokaci ba mu amsa tambaya sai mun sabo fatawa wanda ba mu tsaro a zo a kware mu akan ta an gane ku ba ka kawai da mun sha shayi sai mu ci ya halatta ko bai halatta ba sai na samu dalilai in ji me malaman duniya suka faɗa akai tunda abu ne da ke da alaka da zamani akwai kungiyoyin fatawa na duniya da ake aika musu irin waɗannan matsalolin su yi tambaya akai su ba da amsa amma wannan har yanzu ban kai ga samun amsan da na gamsu da shi da zan yi fatawa da shi ba sai ka ci gaba da bina bashi insha Allah to sai abu na ƙarshe ne shine wanda ya rubuto a dan tsokaci game da goman ƙarshe da zai fara daga yau ya riga fara ma already tunda muna daren 11 ga wata to a takaice dai shine a yau muna daren 21 ga watan Ramadan wanda a wajen Imam Ibn Rajab al-Hanbali daga cikin manyan malamai wanda shi da kansa ya sharhin Bukhari Allah mishi rahama so a wajen Ibn Rajab na faɗa a wajen laccan karatun safi da zuko na san kai baka je malam Usman kila ko ka gani su suna ganin yau shine lailatul qadari an gane ku aga wani ya gyara zama dalilin su shine suka ce duk lokacin da aka samu witiri in an ce witiri shine 21 da 3 da 5 da 7 da 9 abin da yake odd numbers mara to idan aka samu witiri kuma ya dace da daren juma'a to shine lailatul qadari shine fatawar Ibn Rajab al-Hanbali to kaga irin yau kenan sun ce saboda falala biyu ne suka haɗu a lokaci ɗaya to sun ce ana sa ran ya zama wannan daren shine lailatul qadari to a wannan fatawan da muke bayarwa shine sai mu ce lailatul qadari bisa ga rajihin kauli ba ta da rana guda ɗaya akwai waɗanda suke ɗaukan 27 a zo a cika masallatai wani ba zai je ba ma sai rana kila ma ta wuce already domin daren da aka saukar da Qur'ani din kanshi daren 25 ne da nassin hadisin manzon Allah alaihi salatu wassalam cikin Jami'u Tirmidhi annabi ce wa unzilatit tawrat wa unzilatil injil kowa ya faɗi kwanakin da aka saukar da shi sai ce wa unzilatil qur'an an saukar da alqur'ani sai ce bayan azumi ya shude da 24 daren 25 ina fata an gane
a wannan shekaran da haka ya faru to ya fado ne a wannan daren to sai annabi ya ce daren lailatul qadr ku neme shi a goman karshe musamman autar 21 da 3 da 5 da 7 da 9 yana caccanjawa ne baya tsaya wuri daya sai wannan shekaran Allah kawo shi anan wannan shekaran ya kawo shi anan da ya tsaya da shi guda ba abin da za a yi sai a wannan daren to Allah sai ya boye abu duk magana da za ka karanta wannan shine zance mafi inganci akwai wani malami kwanan nan da naga bidiyon shi na trending yayi wani magana wanda na karanta abun shekaru da yawa amma ni ban taba magana akai ba to shi naga kila ko kwanan ne karanta abun yazo kawai suke wa mutane cewa dan lailatul qadr lalle ran 27 ne hujjar su shine wani mathematics ne na malaman Quranic science barin ba ku shi kuji suka ce lailatul qadri qur'ani ya ishara da cewar 27 ne sai aka ce saboda me suka ce saboda suratul qadri inna anzalnahu idan ka dauki kalmomin da ke cikin ta gaba daya kalmomi 30 ne to sai ya fado kan lailatul qadri ya zama 27 barin fara ku girga inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shahr tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya shine lailatul qadrin ai wannan hiya suka ce ai hiya ita ce sai ya fado akan kalma ta 27 ina fata an gane na karanta abun ne yafi shekara 10 da wuce sai na kawai cikin satin nan ya je ko mutane shi nace kaga matsalar su ko dr amu yace ya karanta wani abu yafi shekara 60 da wuce sai ya ga wani matashi ya karanta sabo yazo watsa wa mutane to a takaice dai shine wannan lissafi ne na malaman Quranic science amma ba hadisi bane an gane ko tana faduwa 27 ta kan fado da 5 da 3 da 1 da 9 caccanjawa take to sai malami suka ce duk wanda ya ibada a kwanaki 10 karshe ya rantse da Allah ya samu lailatul qadri ko shakka karkai dan Allah ba yayi ta bane wani ya samu ne kare samu dalili shine abin da sai Allah ya ba kowa ya samu saboda hikiman ya halice mu da karancin shekaru al'umma annabi Muhammad kenan alaihi salatu wassalam zaka samu al'ummomin bayan mutun ya shekara 500 shekara 900 yana rayi to ya kai min shekara 50 zaka kawo shi a ibada ba zai yiwa ya shekara 900 shekara 1000 yana sallah kai kai sallar shekara 50 ka rasu kuma a ce ka kai min shekara 1000 lada suka ce ba zai yiwa to sai Allah ba mu lailatul qadri bai ba kowa ba sai mu to idan kai ibada a wannan daren ladan sama da shekara 80 ne kun gane hikimin Allah ko idan ka samu lailatul qadri 10 ka samu sama da shekara 800 kaga rahman Allah kenan da ya ba mu karancin shekaru kuma sai ya ba mu wani abu na daban to shi yasa mu dage da ibada cikin kwanaki 10 karshen gaba daya ina fata an gane in muka samu wannan mun samu abun gaba daya kuma fa shi lailatul qadri fa barin gaya muku kowanne musulmi ya same shi sai dai na wani fi wani yawa duk wanda ya sallama magriba da isha ya samu lailatul qadri ba musulmin da baya magriba da isha kuma duk wanda ya magriba da isha musamman a cikin jami'i ya samu ladan magriba da isha na shekara 80 da wani abu wato Allah yana da hikima da yawa ko bai kwane yana sallah ba ya samu lailatul qadri kawai dai ka samu ibada a wannan abu ko sallan farilla kai ka samu kun fahimci abu Allah baya takura abu Allah yana da yalwar rahama to mu an dauka wani bala'i ne lailatul qadrin nan sai wasu daidai ku ne Allah ya zaba duk musulmi Allah ya bashi Allah mun gode maka Allah kara mana cikin falalanka ina jin an samu ni so akan lailatul qadri ko Allah ya amsa mana. Allahumma amin. So insha Allah wannan ne shine sai ƙarin bayani game da wanda ya rubuto akan sallan tahajjud, wani lokaci ne ya kamata a fara? Sai mu tambaye limaman tahajjud. Wallahi Abubakar, me yace karfe 12 ne ko ko 12 da rabi? Karfe 1. Okay, a to kun dan tura shi gaba, wasu ma sallatin 12 da rabi. Dan a 12 ana farawa. Sai yace to in an fara ɗayan nan sai karfe 3 an gama. Wane koma yi ta bacci? To abin da ke akwai shine dalilin da yasa wasu suka zabi karfe 1 ne a tunanina, sar masu komawa nesa da ba kowane masallaci ake ba. Abu na biyu kuma wasu mata a lokacin suke koma su dafa abinci, watakila wannan mura'at da aka yi sai da mata da suke zuwa, amma duk lokacin da aka yi babu laifi. In ka koma gida da sauran lokaci sai kai ta ibadanka. Ina fata an gane, domin duk inda dare raba tsakiya to lokacin fara sallar dare ne. Suka ce sai ka lissafa daga faduwar rana zuwa fitan alfijir awa nawa ne, sai ka raba shi biyu, shine tsakiyar dare. To tsakiyar dare kuma shine Allah ke magana kan shi, nisful layl, muntasifil layl. To daga wannan lokacin ya fara har zuwa fitan alfijir. To shi yasa aka fara karfe 1 dare ya raba har ya wuce rabi ma, kaga rana tana faduwa karfe 6:26, sannan alfijir na fita karfe 5:10. To ka kafin 12 dare ma an shiga tsakiyar dare. Ina fata an gane. To karfe 1 sai good time. In an gama karfe 3 da rabi ka koma sai kai ta wani abu kafin sallar asuba. In aka ce za a jashin, to za a takura mata masu dafa abinci da waɗanda kuma za su koma nesa. A takaice dai wannan kawai shine ba abu bane da za a takura wa limamai insha Allah. Fatan da Allah amsa mana ibadun, ya kuma bamu ikon yi, ya kuma bamu ikhlasi. Masu tarawih da tahajjud, shawaran da muke ba su shine kar su shafa'i da witiri. Su daina shafa'i da witiri sai a tahajjud, shine abin da yafi dacewa. Saboda annabi ya ce ij'alu akhira salatikum bil-layli witran, ku sanya sallan ku na ƙarshen dare zama witiri. To idan aka zo goman ƙarshe ka kaman mu haka muke a masallacin mu, idan muka yi asham daga yau mun daina witiri sai a tahajjud. Ina fata an gane, saboda akwai rikita mutane, wani yana so ya zo tahajjud kuma kasa yayi witiri. To annabi kuma ya ce la witra ni fi laylatin, ba witiri biyu a dare daya, witiri guda biyu ake, guda daya ake. To shi yasa Ibn al-Usaymin Allah ya mishi rahama yace idan ka zo masallacin da limami shi ya ce dole sai an yi witiri, in aka yi raka daya kai sallama kai sai ka miƙe karo daya, da an yi sallama kar kai sallama kai ka miƙe ka karo raka daya, ta koma raka biyu. Ina fata an gane, kaga kai baka witiri ba kenan, har sai lokacin tahajjud. A takaice da mun bi ba limamin shawara a jinkirta shafa'i da witiri a sallar witirin sai a ƙarshen dare. Allah ya sa mu dace.